annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mutum ya je mai kiran sallah na kiran sallah ya riga fadin abin da yake fadi shi ma yana ƙara ƙarfin imani har ma manyan masana asraru suka ce wanda ya ji bakin shi na ciwo yana ciwon baki ko ciwon haƙora ya lazimci maimaita kiran sallah na kiran sallah aƙalla na kwana biyar in yi sallar su bayi an fara kiran sallah abin da muke sallah faɗa yanzu sallah ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma sai ka faɗa Allahu akbar Allahu akbar in ta shada la ilaha illa Allah kai ma ka faɗa haka asbahi haka azhar al'asr maghrib isha'i haka na kwana biyar sai ko bakin ka na wari ne irin warin baki irin warin nan na bubu Allah zai baka lafiya magani ne ka sadin ne daga duk abin da ya shafi baki warin baki ne ciwon harshe ne ciwon dasa shi ne in dai a baki yake to babban maganin shi maimaita kiran sallah in ka jan fara kiran sallah sirri ne mai girma a nan wajen